cin kofin zakarun kasashen turai UEFA Championship na yan kasar shekara 19 na shekara 2017 wanda ake a can kasar Georgia a matakin wasan rukuni zagaye na biyu a jiya a rukunin ba kungiyar kwallon kafa ta kasar England yan kasar shekara 19 sun doke kasar Netherlands da kwallo ɗaya mai ban kauci kasar Germany ko ta lallasa kasar Bulgaria ne da kwallo uku da babu yayin da a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta kasar England take jan rukunin ba a wasanni biyu da aka yi da maki shida kasar Netherlands tana mataki na biyu da maki uku yayin da kasar Germany take mataki na uku da maki uku kasar Bulgaria ko tana mataki na hudu ne ba tare da maki ba gobe asabar idan Allah ya kai mu 8 ga watan 7 na shekara 2017 za a ci gaba da wasannin a matakin zagaye na uku a rukuni inda kungiyar kwallon kafa da kasar Portugal yan kasar da shekara 19 za su fafata da kasar Sweden kasar Czech Republic ko za su fafata ne da masaukin baki kasar Georgia har ila yau a yau din za a kara a wasannin sada zumunci tsakanin kasa da kasa inda tawagar matar kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa za su fafata da ƴan matan kungiyar kwallon kafa ta kasar Belgium da misalin karfe 8 na dare agogon Nigeria Niger Cameroon da kasar Chad idan muka lega bangaren sai da sai ran wasan kwallon kafa na duniya ko a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta kasar England ta kammala sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Everton Romelu Lukaku akan zuzurutun kudi fam miliyan 75 inda yanzu haka dan wasan yake shirye-shiryensa na zuwa duba lafiyarsa a kungiyar kafin fara taka leda a ban Manchester United dai ta yi alƙawarin za ta ke biyan dan wasan fam 250 a duk sati a mazaunin albashi yayin da kungiyar kwallon kafa ta kasar kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana zawarcin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Swansea City mai suna Fernando Llorente da shekara 32 bayan da ta gaza dawo da tsohon dan wasan ta Romelu Lukaku da kungiyar kwallon kafa ta Everton Arsenal ta nuna sha'awar ta na sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa na Frankfurt mai suna Aiman Bako kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kuwa ta saka fam miliyan 22 domin ganin taso dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Evan Grande mai suna Colin Hodan shekara 28 ta haihuwa yayin da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta fara tattaunawar sirri dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta PSG mai suna Marco Verratti dan shekara 24 da karshe kungiyar kwallon kafa ta Leicester City na kasar England ta saka fam miliyan 20 domin sayan shaharren dan wasan kwallon kafa na kungiyar kwallon kafa ta kasar Nigeria Super Eagles mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City mai suna Kelechi Iheanacho huta lafiya.